Sashen Hausa da Murya Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 4 ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya. A birjin kuma su kuma za a ji mu ne a Alpha Radio, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu mai kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
Wasu Amurka hudu tare da wani matukin jirgi dan kasar Kenya sun mutu a wani hadarin jirgi mai saukar ungula a arewa maso yammacin Kenya. Sama da bakin haure 100 ne suka kutsa kai wajen da jiragen ruwa ke lori a tashi jiragen ruwa ta Kale dake Faransa da yammacin ranar Asabar. Madugun in adawa kasar Venezuela wanda Amurka ke dauka matsayin shugaban rukun kwariya yayi kira ga yan bazinure su fito zanga zanga a yau Litinin.
To kanan labaran kenan, bayan ku kun gama jin labaran duniya za ku ji kira da yan jam'iyyar PDP a jihar Plateau ta tsakiya suke yi inda suka kalubalanci sakamakon zabe na yan majalisar tarayya da aka yi a wannan wurin. To ko menene bukatar su?
Inda da sun sai akan gaskiya ne a duba ward guda 9 din nan bayi zabe daidai ba a sauke su kamar yadda aka yi na wasu. Idan an sauke su an bayi lissafi aka ce to PDP ta samu kaza haka nan, APC ta samu kaza haka nan, za mu sani.
A gobe gudunar kuma za a fara wani aikin bada maganin rigakafin cutar sankarau na gama gari a jamhuriyar Niger. Wani likita ya mana karin haske a kan yadda cutar take.
Alamu na fari kamar ita cutar ce take fara da zuwa guda wanda da turanci ake cema debilitating. Don wannan shine zaka ga mutum ya fara zama guda kan shi na ciwo, ciwon kai mai tsanani da masassara.
Babbar kotun jihar da Magadam ta fara shari'a da ta saba yi a duk shekara domin rage cunkoso da ake samu a gidajen yari na wannan yankin, inda a wannan shekara aka fi mai da hankali ne akan laifukan fyaɗe. Aliyu Harande kuma na tafi da shirin sa na ilimi garkuwar dan adam, amma duk sai mun gama da jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Wasu Amurka hudu tare da wani matukin jirgi dan kasar Kenya sun mutu a wani hadarin jirgi mai saukar ungula a arewa maso yammacin Kenya. Jirgin da ya yi hatsari ne jim kadan bayan da ya tashi jiya Lahadi, haka kuma ya faru ne a wani tsibiri dake tafkin Turkana. Gilbert Keefe da ke zama daraktan hukumar sufurin jiragen sama ya faɗa a wata sanarwa cewa jiragen biyu masu saukar ungulu sun tashi daga tsibirin jiya Lahadi, amma ɗaya daga cikin jiragen biyu ya samu matsala kuma ya yi hatsari a tsibirin. Ya zuwa yanzu dai ba a fitar da sunayen fasinjojin da ke cikin jirgin da kuma matukin jirgin ba, har sai an sanarwa da iyalansu. A shekarar ta gabata dai hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka wajen shakatawar tafkin Turkana a wajen wato a jerin wurare masu hatsari a duniya saboda tasirin damin da ke wajen ke da shi. Sama da bakin haure 100 ne suka kutsa kai wajen da jiragen ruwa ke lodi a tashar jiragen ruwa ta Kale dake Faransa da yammacin ranar Asabar, kuma akalla mutane 50 sun yi yunkurin shiga cikin wani jirgi da ya isa wajen daga garin Dover na Ingila. A cewar wata majiya ta jami'ai, akalla bakin haure 48 ne aka kama, wanda hakan ke nufin kawo ƙarshen fatansu na zuwa Ingila ta hanyar amfani da jirgin lokacin da yake komawa. Sai dai kamfanin dillancin labaran Faransa ya ce yawan mutanen da aka kama sun kai 63. Jami'an tsaron Faransa sun ɗauki mutanen da aka kama ta hanyar amfani da manyan motocin bus zuwa hedikwatar 'yan sanda ta Kale. Biyu daga cikin bakin hauren sun fada cikin ruwa, amma nan da nan aka ceto su. Jami'an jirgin dai sun ce an dakatar da jirgin har na tsawon awanni 12 lokacin da 'yan sanda ke bincike a jirgin. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya fitar da rahoton da ke cewa 'yan sanda sun ci gaba da binciken wasu bakin haure hudu har zuwa safiyar Lahadi, yayin da aka yi imanin sun buya a cikin jirgin da aka kama sauran bakin hauren. An saurari yawan hare-haren da ake kaiwa tun gata ƙarshe da mayakan ƙungiyar ISIS ke rike da ita, yayin da ake shiga rana ta uku inda dakarun Amurka ke marawa baya ke samar da da jinkirtawa kasancewar akwai harin wasu wato karin wasu fararen hula waɗanda yawancin su ake amfani da su a matsayin kariya da yake sanarwa ta shafin Twitter jiya Lahadi. Mustafa Bali mai magana da yawun rundunar mayakan Syria ta SDF ya ce muna din jinkirta kai harhara ne saboda wasu fararen hula da kungiyar ISIS ke amfani da su a matsayin kariya. Bali dai ya fadi a wani wato ya fadi wani abu da suke yi ba wajen wato cikin abubuwan da ya fada bai fadi abinda suke wajen kwashe fararen hular daga Bangos ba duk da yake dai yayi gargadin cewa fadan da zai wato fadan ba zai dauki lokaci mai tsawo ba. Kungiyar hadakar dai tun farko ta nuna damuwa akan yawan fararen hular da ke garin ganin yadda fadan yake wakana. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madugun ƴan adawa kasar Venezuela wanda Amurka ke dauka a matsayin shugaban rukun kwariya Juan Guaido yayi kira ga ƴan kasar Venezuela da su fito kan titina yau Litinin domin zanga-zanga ta zo daidai da lokacin dawowarsa daga ziyarar kasashen Latin Amurka. Jiyar Hadi ne Guaido ya bar garin Salinas na kasar Ecuador akan wani jirgin kasar bayan da ya gana da shugaban kasar Lenin Moreno an dai fitar da tsarin tafiyarsa ne ga jama'a, amma mai magana da yawunsa ya ce Guaido zai koma Caracas akan lokaci domin wani biki da za a fara a yau Litinin. Guaido dai ya ce yana tsammanin za a kama shi bayan dawowarsa. Mai bayo shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya faɗi a yau Litinin cewa kowace irin barazana ga lafiyar Guaido yayin dawowarsa Amurka da sauran ƙasashen duniya za su mayar da martani mai ƙarfin gaske. Daga ƙarshe shugaban sashen kuɗi na babban kamfanin China Huawei ya shigar da ƙara wato ƙaran gwamnatin ƙasar Canada hukumar da ke kula da iyakokinta da kuma hukumar 'yan sandan ƙasar kan keta haƙƙin bil'adama. Ƙaran da aka shigar na cewa an tsare Meng Wanzhou ya ga shugaban kamfanin Huawei na tsawon sa'o'i ana mata tambayoyi kafin a shaida mata cewar an kama ta ne kuma tana damar tuntuɓar lauyanta kafin ta amsa kowace irin tambaya. An dai kama Meng ne bayan da Amurka ta bukata yayin da take canza jirgi a birnin Vancouver a watan Disamba. Amurka na neman ta ne akan laifukan da ke da nasaba da takunkumin da Amurka ta kakaba wa kasar Iran.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da Murya Amurka a birnin Washington DC. Tubadalla, ƴan jam'iyyar PDP a tsakiyar Plateau sun kalubalanci sakamakon zaben ƴan majalisar tarayya wanda aka yi a wurin biyo bayan wasu magudi da babban jami'i na hukumar INEC a wurin yace an tafka. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
ƴaƴan jam'iyyar PDP a mazaɓar tsakiyar Plateau sun yi kira hukumar zaɓe da ta soke zaɓen 'yan majalisun tarayya da aka gudanar a yankin kamar yadda jami'i mai tattara kuri'u a yankin ya gabatar. A wata takarda da ke da sanya hannun mai tattara kuri'u a shiyar tsakiyar Plateau, Farfesa Joseph Mangut, dauke da hatimin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa, ya bayyana cewa yayin da yake tattara kuri'u shi da sauran masu ruwa da tsaki sun lura da wasu matsaloli a rumfunan zaɓe guda tara a ƙaramar hukumar Kanam. Kan haka suka yanke shawarar cewa ba a kammala zaɓe a shiyar ba. To sai dai hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau ta shigar da zaben shiyar a rahotonta, inda ta ayyana jam'iyyar APC ta lashe zaben sanata da ɗan majalisar tarayya a shiyar. Kan haka ne ƴaƴan jam'iyyar PDP a shiyar suka ce a sanin su ba warware matsalolin da aka gano a mazaɓu tara na ƙaramar hukumar Kanam ɗin ba, don haka suke ta ba kan sakamakon zaben. Shugaban jam'iyyar PDP shiyar tsakiyar Plateau, Benedict Shingulu, ya ce sun kira manema labarai ne don su bayyana wa duniya abin da ya faru.
An yi zaɓe a ƙananan hukumomi guda biyar a Central Zone Lami Lafiya, sai aka zo karɓar sakamakon muka samu tangarda a karamar hukumar Kanam. Yawancin results da ana zuwa da shi, agents namu sun nuna kuka don su yi mana waya ana harassing dinsu. An zo an samu mutilated results, shi returning officer ya rubuta cewa bai yarda da zaben ba, it's inconclusive.
Honorable David Paradan, wanda ya tsaya a matsayin sanata a shiyar Plateau ta tsakiya ƙarƙashin jam'iyyar PDP, ya ce sun lura hukumar zaɓe ba ta bi abin da doka ta ayyana ba.
Inda da sun sai akan gaskiya ne a duba ward guda tara ɗin nan ba yi zaɓe daidai ba a sauke su kamar yadda aka yi na wasu. Idan an sauke su an bayi lissafi aka ce to PDP ta samu kaza kana APC ta samu kaza kana za mu sani aje a kuma a duba results daga kowane unit da ka
shi ma Timothy Golu wanda ya tsaya a matsayin dan majalisar wakilai yace suna bukatar a soke zaben ne a sake yin sa
kin duka units na Kanam zai in ce 90% ba a yi zabe da wannan abun ba an je an zo na ana rubutu ne kawai da sauran su mun ce a kawo card da a zo a duba sun ce a'a
to yanzu a yanzu dai an ga an ayyana cewa jami'ar APC ita ta ci a Kanam a matsayin kujeran dan
majalisa ba a riga ba wanda ya fada mana wannan buga takarda na nuna muku anan wannan shirmin masu fada ne ba wanda ya fada
ba yanzu wani mataki za ku dauka
yanzu matakin da muke fada shine INEC ta je yanzu ta ci koke-koke nan gaba daya muna so ma a kashe zaben Kanam ne gaba daya
a bangare guda kuwa sakataren hukumar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati yace zabe ya gaji koke-koke
komai dadin zabe komai rashin dadin zaben wanda ya rasa ku kansa kenan an yi magudi zabe an yi shi an gama lafiya an samu kuma wanda yace zabe wanda Allah ya bawa nasara hakuri za su yi kawai su jira zuwa wani lokaci in kuma ba za su hakuri ba ai ga hanyar kotu nan sai su je kotu su kai kara
Duk kokarin da nayi don samun hukumar zabe a jihar Plateau ta ci tura. A halin da ake ciki dai hukumar zaben za ta gudanar da zaben sanata a shiyar kudancin Plateau da na dan majalisar wakilai a shiyar Jassa Arewa da Basa a bangaren Plateau ta Arewa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To adalla a gaida Zainab Babaji. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger suna shirin fara wani aikin bada maganin rigakafin cutar sankarau a gobe idan Allah ya kai mu talata. A wani mataki da dakile barazanar da cutar ke yi wa kananan yara kamar yadda rahotanni ke faɗi. Sulaiman Muna Barba na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Yara sama da miliyan 6 'yan ƙasa da shekaru 7 da haihuwa ne ake sa ran yiwa allurar rigakafi a yayin wannan kamfen ta tsawon kwanaki 7 da za a gudanar a ilahirin jihohin ƙasar Niger. Da nufin dakile barazanar kwayar wannan cuta a wannan lokaci na shigar yanayin zafi. Dr. Rabi Sule ita ce shugabar ma'aikatar shaushawa ta ƙasa wato PEV.
Shi kwayar sankarau iri-iri ne wanda ya hibanna shi ne wannan wanda muka ciwo kan shi muke rigakafi a bisa kan shi shine ake cema meningo-A. Tsakanin 2011 har zuwa yanzu akwai yaran da aka aihuwa da ba su samu ba. Su ne yanzu muka ce za mu ma wannan campaign ta ga tara trapage wanda su ma a daidaita su saboda a cike gebe su samu su ne yara masu shekara 1 a yanzu zuwa shekara 7 su ne miliyan 6,072 da 800 su ne za mu ma shaushawa a yanzu
cutar sankarau wacce ake jerawa a sahun cututtukan da ke yi wa masu karar kwana kwaf daya gambar wasu yaran da tawaya iri-iri sauraka na tuntubi shugaban wata asibitin haikuwa Dr. Muhammad Sani Muhammad don jin alamomin wannan cuta
alamun fari kamar ita cuta ce take fara da zuwa guda wanda da turanci ake cema debilitating don wannan shine zaka ga mutun ya fara zama guda kan shi na ciwo ciwon kai mai tsanani da masassara bayan shi zaka ga kamar in babban mutun ne wuya ya kage ba iya juyawa ba iya movement da wuyan shi in yaro dan karami ne dan kasa shekara 2 ba iya rike wuyan shi wuyan yana faduwa bayan wannan mutum zai rika tashin zuciya kamar yana so ya amai ko amaiwa amai yawanci amai yana tare da cikin alamomi na wannan cuta kamar buzo shi ne yake yi amma
muhimmancin wannan kamfe ta gobe talata 5 ga watan Maris yasa hukumomin kiwon lafiya kiran jama'a akan bukatar ta bada hadin kai don ceto rayuwar yara daga illolin cutar sankarau.
Dukkan Niger inda yaro yake mai shekara 1 zuwa 7 muna kiran uwayensu muna kiran wanda suke rike da su muna kiran al'umma gabaki daya su tare su kama mana don saboda mu idatin kan wannan cuta akai yaran nan a musu shaushawa duka kyauta ne ake yi kenan baka biyan ko dala
za a bi gida-gida ko ko a za su je asibiti ne
wannan ba ta bin gida-gida bace amma duk inda adda gidan likita za a yi samu masu yin shaushawa kuma a cikin kamar unguwa za a samu wuri da za a kebe wanda muke cema les équipes avancées
rahotannin karshen makon jiya daga yankin Zandera sun ce an samu bular kwayar cutar sankarau a wasu kauyukan gundumar murya har ma ta fara kisa a cewar likitoci Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Ya ubangi Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
To madalla a gaida Suleiman Muni Barma da wannan rahoto da aiko mana. Har yau dai a jamhuriyar Nijar babbar kotun da magaram ta fara zaman shari'a da ta saba yi a duk shekara domin rage cunkoso da ake samu a gidajen yarin yankin. Shari'a ta wannan shekara dai za ta fi mai da hankali ne akan yi wa mata fyaɗe. Ga rahoton da wakiliyarmu Tamar Abari ta aiko mana daga da magaram.
Kimanin manyan laifuka 50 ne zaman kotun za ta duba, in ji Salisu Shebu gatan shari'a na babbar kotu ta nan da magaran.
Wannan shari'a ta bana kamar inda na faɗa muku dosi wajen 50 ne, kuma dosi 50 wannan afar 50 ta shahi mutane wanda ake zargi da manya-manyan laihina su wajen guda 87 ne, cikinsu ko wanda suka yi kishin kai da gangam suka shi mata shi ne muke cewa martir. Akwai wa'ansu kuma kisan ma kan ayi shi sai da aka zo suka ɗauki wa'ansu matakai suka laɓe ko kuma suka tsaya suka yi tunani suka tsara abin ya za a yi sai wannan kisa shi ne muke cewa asasina. Akwai kuma wa'ansu cikinsu guda 6 manyan ɓarayi ne. Wa'ansu kuma cikinsu akwai wadda wata mace ta sawa mijinta kishin lalle cikin abinci da ya zo ya ga miyar ta sake yanayi saboda haka ya tsantsamta ya ci zo kisha ta kiya shi ne ake cewa wannan amfazinuma ko da yake bai ci ba amma kamar ya ci ne.
Babban abin da ya fi ɗaukan hankalin shari'ar a wannan karo shi ne lamarin yawaitar fyaɗe.
Zancen shaɗin nan shi ne ma ya ci mini tuwa kwarya tunda a shekaru 2 baya da suka huce a samu ka hiba guda 7 zuwa 5 wannan gama kuma wannan kwata-kwata an samu wannan ka 20.
Ganin irin cunkoson da ake fama da shi a gidan kasu shari'ar za ta ɗauki tsawon wata guda.
Wannan mutane da zamu wa shari'a cikin wata guda tunda mun saba a zo a yi sati 2 a yi sati 3 a watsi to wannan jama'a ta yi yawa a gidan kasu shi ne muka ce gwanda a zo a yi zama guda.
Gatan shari'ar ya koka da wani kalubale da kotu ke cin karo da shi na yadda ake shari'a musamman ma a karkara.
Cikin wannan kakin hallo 27 dakin nan 8 yara ne wanda suke da ƙasa da shekara 13. Mu wannan wanda muka sani ne ma akwai wanda sarakunan gargajiya can ƙauyukan nan gashi an yi amma ba a so abin ya je bariki sai a nema a gyaggyara. A wannan tara a yi abin da shi kenan aka shi an ba ɗauki matakai ba an koti ta tsaya ta ce za ta yi wani jin tausai wani abin da ke nan to kalkuce abin da zai ƙare kullum gaba zai to saboda haka ne kullum nake cewa an kama irin wannan mutane kina an musu hukunci mai tsanani saboda gobe ka su ƙara.
A ƙarshe Salisu Shaibu ya yi kira ga magabata da su tabbatar an hukunta dukkan mai laifi yadda ya dace. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Tamar Abari. Waɗannan shirye-shiryen da zuwa muku ne daga nan sashen sa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 10 ne da minti kusan 19 na safe a nan Washington ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji wata tattaunawa ta musamman da muka yi da kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna Alhaji Ja'far Sani, inda ya muna ƙarin bayani da matakan da suke ɗauka wajen ganin an inganta ilimi a jihar ta Kaduna tun bayan sallamar malamai da gwamnatin jihar ta yi, wanda ta yi ittifaƙin cewar ba su da nagarta ta koyarwa a matakin firamare har zuwa sakandare. Kwamishinan ilimi Alhaji Ja'far Sani ya yi bayanai kamar haka.
22,000 su ne aka sallame su ma'aikatan waɗanda suka faɗi wannan jaraba wanda muka yi zuwa ƙarshen shekara da ta gabata. A Allah cikin ikonsa mun ɗauki makufansu wato 25,000. Su waɗannan malamai da muka ɗauka kusan kashi 73.5 cikin 100 masu digiri ne da kuma babban digiri. Wato kaga maimakon waɗanda suke da NCE wanda suke an same su ba su iya cin jarabawa ba, to wannan ɗaukan sababi da aka yi sai ƙara ba mu daman samun ɗaukan manyan malamai domin koyarwa a makarantun. Alhamdulillahi da aka dawo zangon karatu yanzu haka, duka waɗannan sababbin malamai ɗin mun aika su makarantu daban-daban a cikin jihar Kaduna. Abinda muke so shine ya zamana cewa garuruwa da suke cikin karkara sosai, waɗanda yake iyaye ba su da daman ko ba su da sukun samun makarantu kamar yadda ƴan uwansu nan suke samu a birane ingantattu, to za su samu malamai nagartattu suna koyar da yaransu a cikin makarantar gwamnati. Shi abinda muka yi wanda yake ya bambanta da da shine kafin ma mu dauki waɗannan malaman sai da muka yi kuwa a gidajen radio da kuma muka sa a jaridu cewa muna neman malamai masu kwarewa kaza kaza kaza, muka zayyana dukkan abubuwan da aka samu. To da suka aiko takardun su na sha'awar yin aiki sai muka kira su jarabawa, suka zauna aka yi jarabawa aka tantance, sannan kuma aka zo aka kale gayyatan su domin a gana da su ɗaya bayan ɗaya. To wannan ganawa da aka yi da su ya ba da daman ƙara tace ingancin malaman. Ka zo gaba da gaba da malami ka tambaye shi dabarunsa da yake da shi da kuma waɗansu tambayoyi da za ka yi mishi akan yadda yake zai iya wannan koyarwan kamar yadda muke neman ai. To an samu wannan, kuma duk inda muka dan sami korafi cewa kaman su waɗannan jami'ai da muka tura sun dan sa san zuciya a ciki ko wani abu haka, an je an bincika an tarar da wannan korafi, korafi ne kawai na mai neman aiki a wanda yake kuma ba za ka rasa dan adam da yin haka ba. To a bangaren da muka gama da matakin farko na primary school sai muka koma manyan makarantu namu na secondary school. Muna da 545 a cikin jihar Kaduna, junior da senior secondary schools kenan. Banda daukan aiki da aka yi a 2016 na 1760 da wani abu a malamai wanda suke su kawai wannan bangaren kimiyya ne, ba a ƙara daukan wasu ma'aikata ba tun daga lokacin. To kuma a wannan 2016 ma ba an dauki malaman ma da muke nema ne ba, an dai kawai dan ibi dai abinda kasafin kuɗi a lokacin ya bada damar a yi. To sai zamana bangaren ilimi bangare ne babba, sai ka ga yau saboda yadda ma'aikatan suke lura da shi suke kallon shi akan cewa wani aiki da ake yi kafin wani aiki ya zo, to kusan kowane sati za ka dinga ganin malamai suka dan rubuto takarda na barin aiki don kashin kansu. Waɗansu kuma ritaya ne take talar da su, ya Allah sun zuba 35 ko 60 a haihuwa 35 na aiki, ko kuma wani gyara da aka yi na kwaskwalima da gwamnatin jihar Kaduna ta yi na sabunta ayyukan gwamnati, inda aka ce duk wani wanda yake da shekara 2 ta rage mishi ya ritaya, to kawai ya tafi a lokacin nan. To a bangaren ilimi mun samu malamai da yawa wanda wannan abin ya shafe su. To da muka zo muka zauna sai muka ga muna da darussa da yawa waɗanda yake ba adawa cikakkun malamai. Wani za ka ga malami guda ɗaya yana ɗaukan ɗalibai 600 da wani abu. To kaga idan ana son ya zama ya yi aiki kamar yadda ya kamata dole a rage mishi wannan nauyi. Waɗansu darussan ma ba su da malami, wani wuri karɓa-karɓa ake, idan malamin da yake wannan makaranta ya yi sai kuma ya je ma wani kusa da shi haka da su. To muka samu alƙalmin sai muka ga cewa muna buƙatan malamai a fannoni daban-daban wurin 700,600. Muka zo muka ɗauki kada muka rubuta wa mai girma gwamna nan take koyi ba mu daman mu ɗauki wannan 700,600 malamai.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna Alhaji Jafaru Sani, sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Assalamu.
a maza da mata don Mozambique.
To madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da wannan shiri da ya gabata mana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin kaka Alhaji Bukar Gurisma Damsak. Yace fatan alheri zuwa ga ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Zan yi amfani da wannan dama na taya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari murnar lashe zaben shugaban kasar karo na biyu. Da fatar shugaba Muhammadu Buhari zai shugabanci al'ummar Najeriya cikin gaskiya da adalci ba tare da ya nuna bambancin jam'iyya ko kabila ba. Sai wasika ta gaba ta ce, Salam VOA Hausa, muna jajantawa al'ummar kasar Kenya sakamakon hatsarin jirgin sama mai saukar angulu wanda ya ritsa da direban jirgin da mataimakin shugaban kasar William Ruto da kuma Amurkawa hudu a wani tsibiri da ke arewa maso yammacin kasar. Muna fatar Allah ya kiyaye abuwa hakan a nan gaba. Sako daga Usaina Umar Forever da Ummi Garba na Kwallo a Jaura. Sai wasika ta gaba ta haɗin gwiwa ce daga Rilwani Sa'idu Jibji Gairi da Sani Mai Langalange Yawuri da Malam Angu Malamin Makaranta Yawuri suka ce, Salam VOA Hausa, hakika raba abinci ga marayu da gwamnatin tarayyar Najeriya ke yi ta hannun hukumar custom abin farin ciki ne matuƙa ganin yadda abin ya farantawa waɗanda abin ya shafa rai. Da fatar Allah ya sa wannan abin zai dore tare da shiga lungu da sako don ci gaba da taimakawa marayu a duk inda suke a faɗin Najeriya. Wasiƙa mata ƙarshe a yau ita ma ta haɗin gwiwa ne daga Gali Siraja Faki da Musbahu Mansur Faki tare da Isuhu Dila Faki duk a jihar Kaduna suka ce, Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna jajantawa al'ummar karamar hukumar Anka da ke jihar Zamfara bisa harin da wasu ɗan bindiga suka kai musu. Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu, su kuma waɗanda suka jikkata, Allah Ubangiji ya ba su lafiya. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a jihar Zamfara da Kaduna da ma sauran sassan Najeriya baki ɗaya.
To ba da Allah, yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice.
Tuwa da kai ce wasu Amurkawa hudu tare da wani matukin jirgi dan kasar Kenya sun mutu a wani hadarin jirgi mai saukar ungula a arewa maso yammacin Kenya. Jirgin da ya hatsarin ne jim kadan bayan da ya tashi jiya Lahadi, haka kuma ya faru ne a wani tsibiri da ke tafkin Turkana. Sama da bakin haure 100 ne suka kutsa kai wajen da jiragen ruwa ke lori a tashar jiragen ruwa ta Kali dake Faransa da yammacin rana Asabar. Kuma akalla mutane 50 sun yunkurin shiga cikin wani jirgi da ya isa wajen da garin Doba na Ingila. A cewar wata majiya ta jami'ai, akalla bakin haure 48 ne aka kama, wanda hakan ke nufin kawo ƙarshen fatansu na zuwa Ingila ta hanyar amfani da jirgin lokacin da yake komawa. Sai dai kamfanin dillancin labaran Faransa ya ce yawan mutanen da aka kama sun kai 63. An saurara yawan hare-haren da ake kaiwa tun gata ƙarshe da mayakan kungiyar ISIS ke rike da ita a yayin da ake shiga ranar ta uku, inda dakarun Amurka ke mara baya ke sanar da jinkirtawa kasancewar akwai ƙarin wasu fararen hula waɗanda yawancinsu ake amfani da su a matsayin kariya.
To duka kuma da wannan da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da yamma za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin shi Sarfi Lashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, da kuma wacce ta shirya ta bada umarni Julie Gresham, da injiniyan mu na wannan la'asariya Mr. Bill Baba Yakubu Kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, amma sai a lokaci shirin yau da gobe. Assalamu alaikum.